foreign intelligence reports on crossing of some terrorists from Cameroon to Nigeria. Troops lay ambush.
Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Nigeria kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim, ke jawabi a taron manema labarai da ke bayyana mana cewa bayan wani rahoton sirri da suka samu, sojojin Nigeria da ke aiki a gargashin rundunar operation haɗin kai sun yi kwantan bauna, inda suka afkawa wasu 'yan ta'addan Boko Haram da ke tsallakowa cikin Nigeria daga ƙasar Kamaru akan iyaka, inda nan take aka sheke guda biyar tare da cafke wasu mutane goma da ke mara musu baya.
Troops in conjunction with civilian task force conducted an ambush operation at Mandara Mountain in both the local government area of Borno State.
A kuma wani kwantan bauna na daban, sojojin Nigeria sun samu nasarar hallaka wani babban komandan Boko Haram mai suna Naibi Gambo Jidala a kan dutsen Mandara da ke yankin karamar hukumar Goza duk dai a jihar ta Borno. Dakarun kazalika sun hallaka mayakan Boko Haram guda 24, sannan aka cafke karin wasu guda 10 a raye. Kana aka kubutar da wasu fararen hula da 'yan ta'addan ke garkuwa da su kimanin 35.
Air component operation Harin Kai conducted air interdiction operation.
Suma jiragen yakin Najeriya da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai suna can suna tabarin wuta ba kakkautawa a sansanonin 'yan ta'addan da ke yankunan na arewa maso gabashin Najeriya, inda ake ta babbake sansanonin nasu da kuma cibiyoyin horar da 'yan ta'adda.
As a training ground for logistic hub of the Boko Haram terrorists and Islamic State of West African fighters.
A cewar Abba Aji Elda da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar civilian JTF a jihar Borno, tun farko dai mahukunta sun yi sakaci wurin tunkarar wannan kalubale da yanzu yake shiga shekara na 14.
Gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi, in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to fire brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba. Shi ne abin da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu, da hukuma sun tsaya da kafafunsu da ba mu kai zuwa waraka ba. Shi ne matsalan.
Kana ga an samu nasara ko ana kan samu nasara ko kuma ana samun koma baya?
In an zo na an duba shekarun baya, in kuma aka duba halin da muke ciki yanzu, mun ya kama adalci mu faɗa gaskiya. Gwamnati ta yi ne ko ta gaza? To mu da muka fito a jihar Borno, a yanayin inda muka finci kanmu a ciki, a halin da muke ciki yanzu, gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.